Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 25 ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16.25 da kuma 60 a Jamhuriyar Niger. Ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya, sai kuma Alfara Radio na birnin Kumasi a kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wani kwamiti da aka baiwa aikin yi wa dokokin zaɓe a Jamhuriyar Niger garin Fuska ya gabatar da rahotonsa. A Ghana kuma hukumomi sai kira ga kafofin yaɗa labarai su wayar da al'umma game da muhimmancin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da cimma ɗorewar ci gaba a ƙasashen mambobi. Muna kuma ɗauke da shirin kallabi na Maryam Dauda. To sai dai Daula Salim ba za ta iya kawo sharhin jaridun Amurka ba, amma dai akwai saƙonni da kuka aiko mana da za mu kawo muku. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana cin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar kasar Venezuela, amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancin ta ke birnin Caracas ba, a cewar ma'aikatar jiya Alhamis. Tun ranar Laraba, 'yan kasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa Nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakar ƙasarsa da Amurka, saboda sanarwar da shugaban kasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban riƙon ƙwarirar Venezuela. Shugaba Maduro ya baiwa jami'an diplomasiyyar Amurka kwanaki uku su kwashe kayan su bar ƙasar. Duk da haka, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Maduro ba shi da ikon yin hakan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce saboda dalilan tsaro tana kwashe wasu ma'aikatanta, kuma duk Amurkawa ana shawartar su da su fice daga ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amincewa da wata yarjejeniya da za ta buɗe gwamnatin na ɗan wani lokaci idan har yarjejeniyar tana kunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru biyu yana buƙata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa ƙasar ba ta da wani zaɓi illa gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safaran mutane da miyagun ƙwayoyi. Trump ya ce Trump ya zargi kansa saboda yawan bakin hauren da ke son shiga Amurka, yana mai yabawa kansa saboda karfin tattalin arzikin ƙasa da kuma yawan mutanen da ke da aikin yi da ba taɓa ganin hakan ba a tarihi. Amma ya ce duk wani da ke son shigowa Amurka dole ne ya shigo ta hanyar da doka ta tsara. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko ga ƙasar da ta taɓa gani a tarihi. Tshisekedi ya ce rashin lafiya ce ta kama shi lokacin da yake jawabin karɓar mulki kuma cin gaggawa ya bar wajen. Sashen Faransanci na murya Amurka sun bayar da rahoton cewa Tshisekedi ya sake fitowa wajen taron, ya kuma bayyana wa mutane cewa gajiya ce ke damunsa bayan kwashe lokaci ana harkokin zaɓe. Tshisekedi, mai shekaru 55 a duniya, ya jagoranci jam'iyyar adawa ta UDPS kuma ɗa ne ga ɗan shugaban adawa ƙasar Congo, ya kuma karɓi mulki daga shugaba Joseph Kabila wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 18. Kabila dai ya kasance kan mulki sama da shekaru biyu bayan ƙarewar wa'adinsa, yayin da hukumar zaɓe ta shafa ma wajen shirya zaɓen. Samun nasarar zaɓen ranar 30 ga watan Disamba da Tshisekedi ya yi ya baiwa mutane da yawa mamaki. Zaben jin ra'ayoyin mutane da aka gudanar kafin zaben ya yi hasashen cewa ɗan kasuwa Martin Fayulu ne zai lashe zaben. Jiya Alhamis, ƙasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin ƙaramin zango da ke ɗauke da makaman yaƙi, kuma yake ɗauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wadda jami'ai suka ce zai kare hare-haren da makwabciyar ƙasar India ke kaiwa Pakistan ɗin. Masana sun bayyana cewa makamin zai iya harba makamai masu linzami da yawa a lokaci ɗaya, wanda hakan zai baiwa sojojin Pakistan damar kai hari, wato kai hare-hare masu yawa a lokaci guda. ba dadiya ba Pakistan ta ƙara ƙarfin makamanta masu linzami ta kuma ƙara musu tsayin tafiya daga kilomita 60 zuwa kilomita 70 shirin makaman nuclear Pakistan abu ne da ya dade yana damun Amurka saboda ƙanana ne kuma ana kera su ne cikin sauki wanda hakan ke ƙara damar shiga hadarin yakin nuclear da kasar India a cewar masana daga ƙarshe babbar yar takarar shugaban ƙasa mace a Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimakawa wajen hada hanjin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar Obi Ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye a matsayin yar takarar jam'iyyar ACPN a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafin ta na Twitter jiya Alhamis ita dai Ezekwesili wacce tsohuwar minista ce a Najeriya kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ta ce ana buƙatar mai gurbin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban ɗan adawa jam'iyyar PDP Ezekwesili na daga cikin na ɗaya daga cikin ƴan takara 73 da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a Najeriya a ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai tsakanin shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP
Sarfi Lahashim Gumal ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla wani committee da aka daura wa alhakin nazari don zagulo shawarwarin gyaran huska na kundin zaben jamhuriyar Niger ya gabatar da rahotonsa a gaban majalisar CNDP wato mai mulki kenan wanda ya gudana a karkashin jagorancin Prime Minister Birgi Rafini to sai dai adawa sun ki halarta wannan taro saboda a cewar su an nuna son rai wurin gudanar da wannan aikin ga Salamu Muni Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
A yayin doka sama da 30 na kundin zaben kasar ta Niger ne kwamitin ya yi nazari akan su a tsawon makonni hudu na wannan aiki da ke hangen kawo ƙarshen korafe-korafen ƴan adawa waɗanda ke zargin bangaren rinjaye da tusa wasu miyagun matakai a can baya da nufin tafka magudi a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 sakataren kula da harkokin zaɓe a jam'iyyar PNDS mai mulki Abubakar Sabo Mamba ne a kwamitin kwaskware kundin zaɓe.
Duk ƴan siyasar da annan sun reda sai ni ta hita daga mutum 13 zakana mutum 19. An ƙara ma ƴan parti politik na majority an ƙara musu mutum 2, ƴan opposition an ƙara musu mutum 2, nan na fili da babu su da su ma an ba su mutum 2. Zaɓe don ƙasa na aka yi ba don wani mutum guda ba. Abinda muka so 2021 ai zaɓe tare da kowa kuma a ce lamulahiya
sai dai mambobin kwamitin sun kasa tumin matsaya akan wasu muhimman ayoyin doka dalili kenan bangarorin suka fara neman hanyoyin warware wannan kulli inji Ambali Dodo na kawancan jam'iyyun ƴan baruwanmu
akwai abun ga article na 8 akwai na 12 akwai na 81 to bayan wannan kuma an kalura cewa da akwai article 14 da 15 kuma da article 33 wanda da an wannan cikin committee ba a samu an ka samu hadin kan kowa da kowa ba
jami'in adawa na gamayyar FRDDR waɗanda tun tushe suka fice daga committee nazarin hanyoyin kwaskware kundin zaben sun kaurecewa taron gabatar da rahoton shawarwarin da aka zo da su a cewar wani kakakin su Mamman Sani Adamu
duka shawarwarin da ake yi sun yi watsi da su suna nuna kamar adawa ce take kin a samu sulhu duka abubuwan da muka tattauna akan su wanda suka amince da su dan yi kwana biyu sai wani yayi katsalandan ya ce ayi ba wannan abu ba haka yake ba to mun ga wannan yawon da hankali da suke yi ba abu ne bane alheri
to amma masu mulki na ganin rashin halartar ƴan adawa a wannan aiki ba zai katse masu hanzari ba
ni muna yin kwadi ne akan kasan mu ba dan wani ba don ka kenan sun zo ba su zo ba muna gyara shi wani muka dibin ai zabe cikin ruwan sanyi kamar wanga article ba harka mutum kai kandida ne a harka a rubuta ka bisa list ne ba ka zabe ba a zaben ka sai in an dauki matakin ne shari'a ta dauki matakin ne sun yi abin da ake cewa rehabilitation
bayan majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa ta nazarci sauye-sauyen da kwamitin ya aiwatar gwamnati za ta gabatar da waɗannan kudurori a majalisar dokokin ƙasa domin ta tabbatar da su a matsayin dokokin zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Salamu Muni Barma a kasar Raga da kuma kasar ta shigar da tayin gabatar da rahoton nazarinta na farko akan nasara da shirin Majalisar Dinkin Duniya na cimma dorewar ci gaba a kasashen yayi a Ghana. Redwan Mukhtar Abbas na dauki da karin bayani a cikin wannan rahoto.
A matsayin bangaren tsarin tantance irin ci gaba da ake samu na kudurin dorewar ci gaba da Majalisar Dinkin Duniya ta kudurta cimma a shekara ta 2015, ana sa ran kasashe mambobi su rinka nazartan ci gaba din da ake samu dangane da kudurin. Kasar Ghana ta yi tayin gabatar da rahoton nazarinta na farko na kasa a bisa zaɓin ranta VNR a takaici a babban taron siyasa na Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuli shekaran. VNR zai taimaka wa kasashe mambobi su yi musanyar kwarewa su kuma yi koyi daga cigaban juna da kalubalen su. Da yake kaddamar da VNR, Minister Tsari Professor George John Bafu ya bayyana cewar gwamnati na sane da gudunmuwar kungiyoyin 'yan kasa daban-daban da sauran masu fadi aji guncin madorewar kudurin cigaba. Ya ce masaniya tsakanin baki dayan jama'a yayi kasa, hakan yasa ake bukatar hanzarta kokarin kara falkawa game da kudurin da kuma ajandan Afirka ta shekara ta 2063. Kamata ya yi mu yi aiki tare mu magance karancin ilimi game da kudurin dorewar cigaba tsakanin al'umma daga gwamnati makarantu garuruwa da birane zuwa kauyuka. Yawancin mutane ba su da masaniya game da kudurin. Tarin al'umma sun kasance ba su da sanin wannan kuduri na dorewar cigaba balle su bayar daga dan mawa su ga cin masa. Babban Director Commission tsara cigaban kasa na riko Dr. Grace Bidia ku ta ce akwai bukatar kawance da kuma lissafi wurin cin makudurin. Haƙƙi ne na bai tsaya kuma dukkanmu ya kamata mu yi aiki tare mu tabbatar duk abin da ake bukata a yi da zai ƙarfafa 'yan ƙasa su shiga a dama da su an yi tare da karantar da su daga tsarurrukan da abin da ka biyo baya. Mai hurɗar Majalisar Dinkin Duniya na riko a ƙasar Sylvia Lopez Ekam ta jinjinawa ƙasar game da kaddamarwar tana mai faɗan cewar yana da muhimmanci 'yan jarida da CSOs a ma'aikatu daban-daban na cikin tsarin wadda ya bayyana kasancewar mafarkin Majalisar Dinkin Duniyar lokacin da aka ɗiyauta kudurin na ɗorewar cigaba a fili. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kowa da la'a gaida Ridwan Mukhtar Abbas, to sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Kuka kuri arka en chuka kuri e makamuka. zo yalwa dan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa sai ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa da sardauna premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo da yan baya sun bace akan hanya biye wa zuciya ruti na duniya talaka ka bar kuka wai arka yan cinka kare ke makamanka ita ta tace ka kuri arka yan cinka kare ke makamanka zuwa a rode ka don ka sai da cancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka bar da damar ka talaka ka bar kuka wai arka cancinka kai e makamanka ita ta tace ka talaka wa ga dama zabi yana zuwa dama za ku shugaban himma kai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama koma ki ma koma gidan jiya da shafama talaka ka bar kuka wai arka yan cinka kai e makamanka ita ta tace ka
talaka kabar kuka wannan shine wakar da muka kawo muku da fata an shakata da wannan wakar wadannan shirye-shirye da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 2 ne da minti kusan 18 na dare ga shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya mai suna Maryam Laushi. Tana ɗaya daga cikin hadakar kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an fadda dokar rage shekarun ƴan takara ta yadda matasa su ma za a dama da su. A hirar da nayi da ita, ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda suka kai ga cimma wannan nasarar.
Suna na Maryam Laushi. Ina aiki a communication na yi karatun shishina kuma ni a cikin not young children wato wani shekarun takara a Nigeria saboda matasa su samu sirrin fito a dama da
to Maryam ba ki gaya mana daga inda kika fito ba
daga Adamawa nake
so ina kika yi karatu
na yi karatu a Ingila Coventry University sai kuma na sake zuwa Faransa na karatu a Toulouse Business School.
To me kika karanta a Ingila?
To a Ingila ina da bachelor's degree a cikin advertising da media.
Wata kan talla kina a kafafen sadarwa yadda za a yi talla abubuwa yadda za su ja hankalin jama'a?
Eh haka.
Oh.
Sai na yi masters a marketing.
Harkokin kasuwanci.
Sai da na tafi Faransa na sake wani masters a management in marketing da communication.
To yanzu tunda kika gama karatunki na wannan bangaren na sadarwa, kin taba aiki a wannan bangaren abubuwan da kika karanto?
Bayi aiki as a communication officer, yanzu ma ina aiki as communication consultant kuma ina consulting na wayansu mutane wata site ina taimakon mutane a sanar da abubuwan da suke yi kuma a jawo hankalin mutane abubuwa ko abubuwan da suke so su kallon shi ko abubuwan da suke so mutane su sani
su wa kenan wato ma'aikatan da kike wa aiki
eh wanda nake yi wa aiki so da na fara dama ina blogging ina dan maganganun wasu abubuwa da suke faruwa a duniya ko a Nigeria sai wani NGO ana ce musu Yaga suka kira ni suka ce suna so ni aiki tare sai na zama volunteer a wurin ina masa aiki amma
ba tare da ana
jin eh ba a biya na so ban da abin yi sai in ji muna dai wasu abubuwa tare sai muka tare mun kamo guda 20 sai aka kawo bill sai muka duka muka sa baki a cikin mu muka hada kudure sai aka sai muka kai wurin majalisar wakilai a nan a Abuja a Nigeria sai suka yi zaɓe a kai suka zo suka ce to haka ne har daga baya shugaban kasa ya sa hannu sai ya zama doka a Nigeria
a kan menene
shine na not too young to run din na rage shekarun fitowa takara a Nigeria
to idan na fahimce ki a ƙarƙashin wannan shirin ko kungiyar da kika yi ma aikin sa kai nan ne kuka sami ra'ayinku fito da wannan kudirin to me ya ja ra'ayinku har kuka tattauna akan wannan batun
dama a cikin mu akwai wanda sun ga sun dade suna political irin wannan na neman takara sai daya a cikin su ya ce duka to mu taru mu haɗa kai mu san yadda za mu yi wannan lokaci in aka kai ƙididi ya bi a samu a maida shi doka
to da kuka yi tunanin fito da wannan batun da har kuka je kuka kai shi gaban yan majalisar wakili ya akai ma kuka tankare su
dama akwai daya a cikin su da muka mishi magana shi kuma da yake shi ne a cikin majalisar wakilai shi ne wanda ba yi da shekaru sosai shekarun shi irin one of the youngest haka
su ne mafi kankanta
shi ne ya ce to abin da ya dace da shi shi ne ya ɗauka kudirin shi ma ya kai gaban sauran mutanen da suke majalisa
to shekara nawa kuka yi kuna jira ku ji abin da majalisar dokokin Najeriya hukuncin da za ta yanke akan wannan batun kun daɗe
daga majalisar wakilai eh mun daɗe daga majalisar wakilai mun fara a 2016 ya riɗe a wannan wurin sai daga baya aka kai shi majalisar dattawa sai daga can aka zo aka kai shi majalisar dokoki a jihohin Najeriya muka samu kaman guda 30 suka yi zaɓe suka ce ya kamata a maida shi doka sai zuwa 2018 yanzu ya dawo wurin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa hannu
to masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin ita baƙuwar ta Maryam Laushi da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Tuma dalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga kadan a cikin sakonni da kuke kira kuna bar mana bisa da'ura.
Assalamu alaikum ne magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Kutuba da Lokoja ni aka isan sako na daga Galadi daga Galadima shi ka kuwa ne Allah dan Allah ya rufe kun ji kunya Allah ya so yana Muhammadu Buhari shi ga lashi zabe Allah ya yarda mu tallaka muna tare da shi kuma roƙo addu'a da muka yi mishi kuma Allah na karɓa dan Allah ya yarda mai magana Alhaji Hayatu mazaunin ba ta sako ta garo da fargabe
assalamu alaikum ne magana Baba Iyer shi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya dan Allah biyo ya kuma ka sako na ga kwamishinin yan sanda na Najeriya gaba daya DOC ne yan sandan Najeriya gaba daya
to Allah don Annabi ya ba wa ƴan sanda kin su yi abubuwan da sauran kuma shirin da suka sauka musu irin sa ba ya ba wa ƴan sanda hakkin su ya tabbatar musu da tsaron su ya dawo musu da mutuncin su a wajen al'ummar jama'a kuma don Allah muna roƙon ka komai kankan da ɗan sanda ko da kurti ne kuma mu mutse mu attaka muna roƙon ka ba mu ce maka ya damu lambar sa wanda zamu da kiran sa muna biya masa korafe-korafen mu na ƴan sanda akan abubuwan da suke saboda a samu a gyara kuma komai kurtin ɗan sanda ki samu lambar ka irka fadan shi ma abubuwan da yake damu saboda akwai ƴan sandan kirki akwai kuma manyan sune yawancin manyan sune ba ka garin in yaran sun taro za su yi kirki sai manyan su hana saboda karɓar cin hanci da yawa to da Allah kuma shi ne ƴan sanda kai abin da duk wani kuma gina bai taɓa yi ba sai magana ba bai yi rashin karɓar kuma to rashin da yarbo tun Najeriya na gode
assalamu alaikum sunana Aminu Makkaro mutumin Nijar mazaunin Ghana Tamale ina so mai yin kira yau ga shugaban kasa Muhammadu Yusuf yake magana kame da yadda zai almajirai to yana da kyau kafin a ce ya yi magana kamar ya duba wani ya kamata a yi wanda zai ba su wani taimako wanda zai dogara a kai a wata magana ya zauna magana zai wani kame ne yi abin da gani kenan sunana Aminu Bakawo Nijar mazaunin Ghana nan kamar na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ne magana Alhaji Audu Mazuwar Kampala ba na madaurin jihar Jigawa. Ina so mai kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya wannan zaɓi da yake tafe na 2019 don Allah mu zaɓi mutumin da zai kawo ci gaban ƙasar mu zai kuma kawo ƙarshen matsalolin da ƙasar mu take ciki. Ya kamata mu zaɓi shugabanni masu amana masu gaskiya kada mu yadda irin shugabancin da aka yi mana a baya wanda iya ga ƙasar mu a cikin wani hali tattalin arzikin ƙasar mu ya rushe al'ummar Najeriya suka zama abin kyama a duniya to kada mu ne ta wannan abu da ya same mu a baya. Mai magana Alhaji Audu Mazuwar Kampala malam madaurin jihar Jigawa.
To ba da Allah yanzu kuma ga Sarfili ya dawo mana da labarai a takaice.
To a takaice baba ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta baya wasu ma'aikatanta izinin su bar kasar Venezuela amma kuma ba za ta rufe ofishin jakadancinta da ke birnin Caracas ba a cewar ma'aikatar ajiya Alhamis. Tun ranar Laraba ƴan kasar Venezuela suka yi watsi da abin da shugaban kasa Nicolas Maduro ya faɗa na cewa ya kawo ƙarshen dangantakarsa da Amurka saboda sanarwar da shugaban kasa Donald Trump ya bayar na cewa a hukumance Amurka ta amince da shugaban ƴan adawa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya amince da wata yarjejeniya da za ta bude gwamnati na dan wani lokaci idan har yarjejeniya tana kunshe da kuɗin kafin alƙalami na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da ya shafi shekaru biyu yana bukata. Trump ya faɗa manema labarai a fadar White House cewa ƙasarsa ba ta da wani zaɓi illa ta gina katanga domin kare abin da ya kira mamaya daga masu laifi da masu safarar mutane da miyagun ƙwayoyi. Jiya Alhamis an rantsar da Felix Tshisekedi a matsayin shugaban sabon shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ke zama miƙa mulki cikin lumana na farko da ƙasar ta taɓa gani a tarihi. Tshisekedi ya ce ya samu rashin lafiya lokacin da yake kaddamar da jawabin karɓar mulki. Tshisekedi mai shekaru 55 a duniya ya jagoranci jam'iyyar adawa ta UDPS kuma ɗane ga ɗan shugaban adawar ƙasar Congo. Jiya Alhamis kasar Pakistan ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin karamin zango da ke dauke da makaman yaƙi kuma ke dauke da fasahar da zai iya harba roka ta nukiliya wanda jami'ai suka ce zai kare har da makwabcin kasar India ke kaiwa Pakistan din.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin mu na wannan hantsin. Sai kuma can da al'asiri ya za a je wasu abokan aikin mu wanda za su kawo wato sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye na sashen Hausa na muryar Amurka. A yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da kuma wato Sarfil Hashim Gumal kenan wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi wato Mr. Jim Cook. Baba ya ko makerin daga nan Washington nake sallama da ku sai wani lokaci. Assalamu alaikum.